Rundunar sojin Najeriya da ta ma nuna takeici ne bisa rahotannin da ke cewa akwai rashin jituwa da kuma nuna yatsa tsakanin wasu al'ummun da rikicin Boko Haram ya shafa. Lamarin da yake ana nuna yatsa da kuma cunne kamar yadda aka bayyana a wurin taron da rundunar soji ta shirya a Yola.
The military will help us maintain peace in those areas, especially Madagali, Michika, Mubi North, Mubi South. That's where the problem is. This idea that Muslims brought the Boko Haram.
Bari na faɗa muku har yanzu da saurari na Akaba, domin ku akwai wasu masu tunani da zargin cewa musulmi ne ke kawo Boko Haram, don haka dole sojoji fa ku taimaka mana wajen kawar da wannan zargi da ke ƙara kawo ƙiyayya, a cewar wani shugaban al'umma a wajen wannan taro.
For how long shall we to continue to hate each other?
To sai dai kuma a jawabinsa, babban hafsan da ke kula da sashen kawo fahimta juna tsakanin fararen hula da kuma soji, Brigadier General Rogers Nicholas, ya ce ba za a ma janye sojoji a yanzu ba. Kana kuma gargadin cewa ba za su ma kyar duk wani da aka samu yana daukar doka a hannunsa ba, ko kuma wanda ke neman kafa raka a cikin al'umma da ke komawa.
No ministry is going to leave Madagali or Mubi in the nearest future until we are sure that life as station has returned back to normal.
Bari na faɗa muku, aikin soji shine na kare ƙasa da kuma 'yan ƙasa, don haka ba za a janye sojoji a yanzu ba, kuma duk wani da aka samu yana iya wutan gaba ko kuma ƙiyayya fa ba zai ji da daɗi ba. Ai, dan ta'adda ba ruwansu da addini ko kuma ƙabila, duk wani ne ya dau doka a hannunsa da ya kuka da kansa, a cewar Brigadier General Rogers Nicholas.
We don't see Boko Haram as a Muslim outfit. For us, these Boko Haram are rascals.
Kawan zuma al'ummomin yankin na ma kokawa ne da karancin jami'an tsaro da kuma ababen more rayuwa, lamarin da ke sa wasu ma tsoron komawa, kamar yadda waɗannan al'ummo na yankin Michika da Madagali ke cewa.
Gaskiya al'ummomu suna cikin yanayi na kunci rayuwa. Jin daɗin rayuwa shi ne tsaro na farko. Na biyu, yara su samu makaranta. Na uku, kiwon lafiya. A yadda nake gaya maka yanzu hira da nake da kai, bamu da jami'in kiwon lafiya ko daya, bamu da jami'an tsaro wanda gwamnati ta yarda da su guda daya, bamu da makarantar da take aiki guda daya.
Mu ce wai babu wani tsaro ne wanda yake ba a ka'ida ba. Duk tsaro da ba a ka'ida ba, ba tsaro bane, saboda ka ba a kira tan tsaro. Sai dai kawai akwai kungiyoyi na ra'ayi.
Su ma dai kungiyoyin sa kai sun fa buƙaci ne da a samu fahimtar juna a wuraren da aka kwatan. Malam Abdullahi Jidda Damar na kungiyar Adama Peace Initiative na cikin 'yan sa kan da ke kai tallafi a waɗannan wuraren da aka kwatan.
Daga duk abin da ke faruwa rashin ilimi ne. Mutane suna zaune nama lafiya fata lafiya. Kabila ɗaya ne a Michika, in ka ce higi magana ya ƙare. Da musulmin shi da kristan shi musulmai ne. Amma rikici ya zo ya barke, an zo ana samun rashin jituwa, har ma yana sa ya kawo rarrabuwa a tsakanin wa'annan al'umma. To da muka fahimci haka, mun tashi mu ga cewa mun yi bitoci na wata 8 domin ƙara wa mutanen nan ilimi akan zamantakewa tsakanin su domin ɗinke wannan barakan. Za mu yi shirye-shirye na radio daban-daban da talabijin domin wayar da kan al'umma, sannan za mu kawo shugabannin addini, shugabannin matasa da matasan, shugabannin mata da matan da membobinsu na kasuwa da kuma na gargajiya, a kawo su domin a zo a tattauna da su.
Malam Abdullahi Jidda Damar kenan na kungiyar Adama Peace Initiative, wanda kuma fata shi ne Allah sa ake kai zuciya nesa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.